ana magana ne da Professor Abubakar Sadiq Kumar malami a nan jami'a ta Modibo Adama University nan Yola a bangare na ilimin kimiyya da ilimin geography. Idan zan fahimci wannan tambayan yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil adama ba dan adam wanda yake zama a wurin, ko ba haka ne tambaya yake nufi ba?
Haka ne prof.
To idan haka ne akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai, ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba, ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba? Akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa huɗu haka. Na farkon fari, ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sararin zafi ya yi yawa, yana iya hana ɗan adam zama a wannan wurare. Misali, idan aka sami wani bangare na bayan kasa a Sahara, kamar misali desert. Menene desert kenan za a ce? Kaman
Sahara,
kamar a ce desert ya akabi wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da cikin ɗan adam yake bukata. Misali, jikin ɗan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 Celsius kenan, ta 47. Normal adult, mutumin da ya cika mutum, ya kamata zafin jikin nasa ya wuce Celsius 47 ba. Idan ya wuce haka to ba lafiya, in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya. To sai ka gani wasu wuraren da Sahara ta desert, wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan 58 zuwa 62. Kaga ya tara na bukatar ɗan adam kenan. To wayannan wuraren akwai su da dama. Misali, kaman wuraren da suke da Sahara, akwai anan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a Afrika ta Kudu, a garin Botswana, inda akwai ɗan adam, ɗan adam da suke zama, amma ba a cikin tsakiyar wannan Saharan ba. Akwai mutanen da ake ce da su Bushmen, idan ka taba jin wannan, ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane. Su ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan. To amma ainihin mutane Bushmen da suke zama a Kalahari Desert din ba a tsakiyar desert din suke ba, suna bangare ne da wani kogin da yake babban kogi a Botswana. Amma shi ma kogin ya iyaka da wannan Kalahari Desert din. To amma tsakiyar Kalahari Desert din, wanda ake kiran shi da suna Kumuyu, wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70 Celsius. To kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen. So ba taba dan adam ya rayu a wannan wajen ba har zuwa a yau din nan, ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi. Amma tunda aka yi wannan wajen zuwa yau din nan, ba taba bil adama suka zama a wannan wajen ba. Kaga wannan daya a Afrika kenan. Sannan ire-ire haka desert kuma akwai ta shi ma a India, wanda ake ce da ita Gobir Desert. Ita ma Gobir Desert din, tsakiyar desert din ita ma tana da Celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzun da muke maganar nan. Ana ce da sunan tsakiyar gari, ana ce Shamhar. So ainihin wannan desert din wanda ake ce da sunan Shamhar yana nan a cikin Gobir Desert a India. Tana da faɗi sosai, kasa ne simple da babba, amma saboda zafin yanayin wajen, to ba taɓa ɗan adam ya yi zama a wajen ba saboda tsanani. To duk wa'annan wurare ne na desert. Akwai irin shema a nan a wajenmu a Najeriya, saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren Afirka har ya shafi Najeriya, akwai Sahara wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya. Wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa ɗan adam suna zama a wurin ba. Akwai wani wajen da ake ce da shi Kaska, ko kuwa Tolo. Wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da Yobe da Maturu kenan. Da kasar Damaturu, Yobe State, ta bangaren Unguru. Akwai inda suka yi iyaka da Niger wanda ake ce da wurin Kaska ko Tolo. To tunda aka yi ba taɓa yin ɗan adam suka yi zama ba, Sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai. Amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen, ko da mun sha wahala kan, amma mun iya mun je wajen. So ba taɓa yin ɗan adam suka yi zama a wajen ba. Sai dai irin a je a dawo haka. To kaga akwai wannan wanda sanadiyar Sahara ya haddasa su zama wajen yana yin wuya. Sai irin su yawa wanda as a result of wannan Sahara din ko desert din. Sannan kuma akwai bangare din da sanyi, idan sanyi ya yi yawa, tsananin sanyi, wanda kuma ya wuce abinda dan adam yake bukata shi ma yana iya hana dan adam zama a wannan irin wuraren a kasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata kasa da ake ce da ita Greenland ko da yake ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin mallaka Britania amma kasa ne babba wanda take girman Nigeria so yamma ta arewacin wannan kasa Greenland din akwai wani waje simfudatan fili wanda ice ne gaba ki dayan ta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne
ta ruwa
yawa kankara ta ruwa ma gaba ki daya tana nan a matsayin kankara inda ka san dusan kankara haka take ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln so wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland so ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta yayi misali kasa da degree Fahrenheit yayi kasa sosai sai ma kai zero ba ma balle ma ya dago balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen so ko da akwai wadansu mutane da Allah ya su suna iya su rayuwa a wurin da yake da sanyi matuka to amma wannan din yayi wuce misali wayancin irin jinsin mutanen masu ma so ba za su yi rayuwa a wajen ba to tunda wannan wajen yake ba taba dan adam yayi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka da a gefen da ake ce Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tunda yake ana ce da shi Wandelhav wannan Wandelhav na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tunda yake kasa ne amma ba taba yin mutane suka zama akai ba ko da shike ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar su mai da su da ake faɗa mineral resources amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai iya zauna a wurin balle ya didi a albarkatun kasar so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan hukun Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani tsibiri ta wajen misali akwai wajen da sananne ne kusan sau da yawa malaman ilimi da kimiyya da fasaha sun yi ta debating akan wannan waje din wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abin da yayi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai nisa ba misali idan aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba yana iya ya ja shi zuwa cikin teku din har ma malamai ko kuwa masu tarihi ko kuwa masu asashe suke faɗa a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai su ne suke iya igiyar wajen ya ja su so wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiyar din saboda karfin yawan igiyar din ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya barna ko gine-gine haka ko dan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda karfin igiyar ruwa wanda ake ce da ita tide din tidal forces din yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tunda ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba taba yi dan adam yayi zama a wajen ba to shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba in so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai wuya a samu rayuwa da zai kasance a wancan wuri sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka din idan suka yi tsanani sosai wato natural forest din ko da shi a duniya yanzu wuraren da ake da natural forest din yanzu ma babu su sai bai ci ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita Amazon Basin. Amazon Basin tana nan ne a kasan Brazil a South America kenan. So shi ne wanda ake tsammani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest. Ko da shike ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma Amazon Basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna diban albarkatun daji misali itace don magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyara magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyara magani to sai zamanto an samu labari bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana biza albarkacin wannan daji to ka gani dan hakan yana faruwa da sake zaman natural forest da saboda natural forest din shine wuraren da mutum bai taba mashi daba ba to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma Amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kazan bai sake zama a sai dan adam zai zama a cikin kuma kenan tunda ana zuwa ana da albarkatun kasa da zamu ce yanzu shi din gaba daya ta bangaren da zuzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi din yayi magana ta bangaren da zuzuka to wayannan su ne bayanai wayanda nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tunda aka yi kafa duniya kenan ba ta ba samun mutane suka zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi shi.